Sashen Hausa na Muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin. Na yau ranar Juma'a 22 ga watan Agusta na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya amince ya zama dan takarar jam'iyyar Democrat a babban zaben da za a buga a watan Nuwamba. Haji Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya jagoranci tawagar sake neman zabansa zuwa garin Old Fordy na jihar Pennsylvania, garin da nisansa bai kai kilomita 9 zuwa mahaifar Joe Biden ba. Shugaban yan adawar Russia Alexei Navalny yana cikin mawuyacin hali a asibitin Siberia bayan ya kamu da rashin lafiya a cikin jirgi daga abin da mai magana da yawunsa ta ce yayi kama da an sanya masa guba ne da gangan.
Kanin labarai kenan aka saurara. A daren jiya Alhamis ne a nan Amurka, Joe Biden ya karɓi goren gayyatar jam'iyyar Democrat a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa.
I'm a proud Democrat, and I'll be proud to carry the banner of our party into the general election. So it's with great honor and humility I accept this nomination for President of the United States of America.
A can yankin tafkin Chadu kuwa rundunar haɗin gwiwa ce ta afka wa ƙungiyar 'yan ta'adda.
Sojojin rundunar na MNJCF na runduna ta uku daga ɓangaren Najeriya sun farma waɗannan gungun mayaƙa na ISWAP ne, yayin da mayaƙan na ISWAP suka anjiya zuwa sashen Kamaru.
Haka kuma za a ji matakin da ƙungiyar 'yan jarida ta Najeriya ta ce ta ɗauka game da wakilin muryar Amurka na bogi da aka samu. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Bayan shafa kusan rabin karni a fagen siyasa Amurka a jihar Alhamis da daddare, Joe Biden ya amince da ya zama ɗan takarar shugaban ƙasa Amurka a zaben uku ga watan Nuwamba. Ya gaya Amurka lokaci yayi da za a kawar da shugaban ƙasa Donald Trump bayan ya yi wa'adi ɗaya a fadar White House.
I'm a proud Democrat, and I'll be proud to carry the banner of our party into the general election.
Na alfahari da zama ɗan jam'iyyar Democrat, kuma ina alfahari in jagoranci jam'iyyar zuwa babban zaben ƙasa. Kana wannan wata babbar girmamawa ce. Na amince da ni yi wannan takara ta shugaban ƙasar Amurka. Yayin da zan kasance ɗan takarar jam'iyyar Democrat, zan kasance shugaban Amurka baki ɗaya. Zan yi aiki tukuru ga waɗanda ba su zaɓe ni ba, kamar yadda zan yi ga waɗanda suka zaɓe ni. Idan muka haɗa hannu za mu ga bayan wannan mummunan lokaci, a cewar Biden, yayin da Amurka take fuskantar matsalar barkewar annobar coronavirus, kana miliyoyin ma'aikatan Amurka suka rasa ayyukansu. Jawabin na Biden da ya yi daga ɗakin taro na garin Wilmington na jihar Delaware ya zo ne a rana ta hudu kuma dare na ƙarshe na babban taron jam'iyyar Democrat, da ya haɗa da jawabai da aka naɗa ta kafar bidiyo da kuma waɗanda aka gabatar kai tsaye da suke yabawa Biden da kuma caccakar shugabancin Trump na shekara uku da rabi. Trump da 'yan Republican za su mai da martani a taronsu na ƙasa na kwanaki hudu da za a fara a ranar Litinin. Amma Trump a ziyarar da ya kai jiya Alhamis zuwa Old Fordy a jihar Pennsylvania a sakaranto da Biden ya taso hasashen hare-hare daga 'yan Republican. A jiya Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya jagoranci tawagar sake neman zabansa zuwa garin Old Fordy na jihar Pennsylvania, garin da nisan shi bai kai kilomita 9 zuwa mahaifar Joe Biden ba. Sa'o'i kafin Biden a hukumance ya amince ya zama ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat. Ziyarar ta Trump zuwa jihar da ake fafatawa ta zo ne a daidai lokacin da ƙuri'un jin ra'ayoyin jama'a ya nuna a baya-bayan nan yana bayan Biden. Trump yana ta gudanar da yakin neman zaɓe a jihohi da dama da za a fafata sosai, da kuma gudanar da tarukan manema labarai a cikin makon da ake ta maganar Biden a fagen siyasa wanda ya je. ‘Yan Republican suna shirin gudanar da babban taronsu na ƙasa ta kafar bidiyo a mako mai zuwa da za a fara a ranar Litinin, da za a kammala da jawabin amincewar sake takarar shugaban ƙasa da Trump zai yi a fadar White House a ranar 27 ga watan Agusta. Trump ya lashe jihar Pennsylvania a 2016 da ƙasa da kashi 1 cikin 100 ko ƙuri'u 44,000. A jiya Alhamis aka kama tsohon mai bawa shugaba Donald Trump shawara Stephen Bannon da wasu makusantansa uku a kan tuhume-tuhumen damfarar mutane dubban daloli da waɗansu suka ba da gudunmuwa don gina wani ɓangaren katanga a kan iyakar Mexico da Amurka, bisa ga cewar ma'aikatar shari'ar Amurka. Bani wanda shine shugaban yakin neman zaben Trump na shugaban kasa na 2016 kana daga bisani ya zama babban mai bada shawara a fadar White House tare da Brian Colpett, Andrew Badolato da Timothy Shea wanda masu gabatar da kara suka bayyana a matsayin jagorori na zamu gina katanga wato we build the wall wani yunkuri da yasa aka tara sama da dala miliyan 25 na gudunmuwa da mutane suka bayar dan taimakawa gwamnatin Trump ta gina katanga akan iyaka Biden ya ki amincewa da laifin a kotun tarayya da ke New York an bada bailin sa akan kuɗi dala miliyan 5
Kafin Hafizu sake dawowa da wasu ƙarin labaran zamu duba batun siyasar Amurka inda a daren jiya Alhamis ne jam'iyyar adawa ta Democrat a hukumance shi tabbatar da Joe Biden a matsayin ɗan takarar da zai kara da shugaban ƙasa Donald Trump a babban zaben da za a yi a watan Nuwamba mai zuwa game da jawabin da Joe Biden ya yi ga Amurkawa a daren na jiya ne na tattauna da Malam Hassan Sallauji bin fashin baki kan harkokin yau da kullum da siyasa a nan Amurka inda na fara tambayar sa yadda ya kalli wannan jawabi
wannan shi ne wato wannan jawabi da shi dan takarar shugabancin kasar shugaban kasar demokrati wato Joe Biden wani jawabi ne da so sare wanda yake kira da Amurkawa da azo a hada kai jama'a a cikin wannan yanayi da ake ciki wato yanayi wanda ya jawabin shi wanda ya ce Amurka ta jima ba ta cika ta ba cika ta ya zo a hada kai da yayi wannan wato cuta ta coronavirus da ta zama ma abin da Amurka matsala wanda ba ta gani irin ta ba
to Malam Hassan kamar yanda kace wannan wato da alamu jawabin nasa ya karkata ne akan wannan annoba da take damun duniya ba ma Amurka duniya gaba daya to shi akwai wata maslaha da yake nuna cewa a jawabin nasa ya nuna cewa zai kawo idan an zabe shi ya zama shugaban kasa Amurka domin kawo ƙarshen wannan annoba
kore ya ce da zaran an rantsar da shi idan ya ci zabe dake zai kaddamar da kamar wani committee ko kujeru wanda shi ba wani aiki da wannan sai sai ya fitar da hanyoyi da manufofi yanda za a yi wannan da coronavirus yace kuma zai kaddamar da wani kujeri shi ma da zai sa wato kasar Amurka gaba daya a tilasta ko kuma a ba ko wani bil'adama da ke kasar nan shawara cewa ya saka takunkumi wato national mandate ga kowa ya saka takunkumi saboda ya ce bincike ya nuna cewa saka takunkumin nan zai kare mutane da yawa ko kuma yaduwar wannan cuta ya nuna cewa wato ni yasa aka ga cewa Amurka ta fi kowace ƙasa fama da raɗaɗin wannan cuta to yake cewa zai yi duk abin da zai iya yi zai saurari ainihin masana kiwon lafiya su ba shi shawarwarin a yi abin da ya kamata domin a magance wannan coronavirus.
To Malam Hassan ya kalli tasirin wannan jawabi nasa da yi a lokacin da aka miƙa masa tikitin wannan jam'iyya domin ya tsaya takara na shugabancin Amurka.
Wato ba karamin tasiri wannan jawabi da Joe Biden ya yi ba. Na farko dai kaga wato su ita kungiyar jam'iyyar hamayya wato ta Republicans ana ma iya cewa wato suna zargin cewa ba shi ma da ainihin natsuwar da zai iya tsayawa ya yi wani jawabi mai tsawo saboda ya tsufa kamar tunaninsa ya fara gushewa to sai ga shi ya ba mutane mamaki ya tsaya kusan minti 30 ya yi jawabi kuma ba tare da wani kuskure ba ko kauce ma abin da ya kamata ya faɗa ba saboda haka kuma akwai kira da ya yi na cewa a zo a haɗa kai wannan kiran da ya yi na zo a haɗa kai ne ya ce shi idan aka zaɓe shi ba wai shugaban ƙasar
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ganin birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz dauke da sauran labaran duniya.
Shugaban yan adawar Rasha Alexei Navalny yana cikin mawuyacin hali a asibitin Siberia bayan ya kamu da rashin lafiya a cikin jirgi daga abin da mai magana da yawunsa ta ce yayi kama da an sanya masa guba ne da gangan. na bin dan shekaru 44 a halin yanzu yana wani asibiti a garin Omsak inda likitoci suka saka shi barcin dole suka kuma sanya masa abin taimakawa numfashi yana cikin jirgin inda yake kan hanyar zuwa gida Moscow a lokacin da ya kamu da rashin lafiya da ya tilasta wa jirgin saukar gaggawa wani fasinja ya sanya hoton bidiyo a kafar Telegram inda ake jin kuka daga ɗakin bahaya cikin jirgin saman ya kamu da rashin lafiya a lokacin da yake zaman gidan yari na wata ɗaya a cikin watan Yulin 2019 likitoci sun yi zargin ta yiwu ya taba wasu abubuwa masu guba waɗanda suka haifar da cutar fata a jiya Alhamis shugaban bankin duniya David Malpass ya yi gargaɗin cewa watakila annobar cutar coronavirus ta cusa mutane kusan miliyan 100 cikin matsanancin talauci bankin da ke a Washington da ke bada bashi a baya ya yi kiyasin cewa mutum miliyan 60 za su fada cikin matsanancin talauci saboda COVID-19 amma saboda kiyasin ya saka waɗanda abu da zai shafa zuwa miliyan 70 zuwa 100 kuma ya ce wannan adadi zai iya karuwa idan annobar ta yi kamari sosai ko ta ci gaba bankin duniyan ya yi alkawarin zai sanya dala biliyan 160 na kuɗaɗe a ƙasashe 100 zuwa watan Yulin 2021 a ƙoƙarin magance abin da zai taso na gaggawa amma duk da haka matsanancin talaucin da aka fassara shi da samun ƙasa da dala 1.90 a rana zai ci gaba da karuwa kungiyar ƴan tawayen National Salvation Front wato NAS ta yi ikirarin dakarunta sun kashe masu tsaron lafiyar mataimakin shugaban ƙasar Sudan ta kudu James Wani Igga a lokacin wani hari a ƙauyen Lobnoko kusan kilomita 90 daga babban birnin ƙasar Juba sai dai Igga baya tare da masu tsaron lafiyar tasa a lokacin a jiya Alhamis General Thomas Cirilo Suwaka na kungiyar NAS ya faɗa wa shirin Southern Sudan in Focus cewa dakarunsa sun yi faɗa ne a ƙoƙarin kare kansu a lokacin da suka fafata a ranar Laraba ya ce masu tsaron fadar shugaban ƙasar suna leƙen asiri ne kan dakarun NAS kungiyar ƴan tawaye ta SSOMA da gwamnatin Sudan ta kudu sun saka hannu a yarjejeniyar zaman lafiya a Rum da aka ayyana a ranar 14 ga watan Janairun 2020 don sake amincewa da yarjejeniyar 2017 ta daina kai ruwa rana domin kaucewa fito na fito tsakanin waɗanda suka saka hannu da waɗanda ba su saka ba a yarjejeniyar zaman lafiyar Sudan ta kudu ta 2018
labaran duniya kenan aka fara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC madalla kamar yadda wata kila aka ji a farkon shirin dun hadin biwa da ke yaki da ƴan ta'adda a yankin tafkin Chadi ta kaiwa mayakan kungiyar ISWAP wani mummunan hali kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Hassan Mai na kaina ya hado mana
Sector 3 of the multinational joint task force has inflicted heavy casualty on Islamic State West African terrorists.
Kakakin dakarun kawancen kasashen tafkin Chadi kenan, Kanar Timothy Antiga ke min karin bayani inda ke cewar dakarun nasu sun yi wa wani sansanin mayakan ISWAP rubdugu a ƙauyen Fedondia dake yankin Tumbun Fulani a zirin tafkin Chadi. Sojojin rundunar na MNJTF na runduna ta uku daga bangaren Najeriya sun farma waɗannan gungun mayaka na ISWAP ne yayin da mayakan na ISWAP suka antiya zuwa sashen Kamaru dakarun rundunar kawancen a runduna ta ɗaya suka far masu da jiragen yaki yayin dai da jiragen sojojin saman Kamaru suke samar da bayanan sirri tare da sa ido yayin da ake farma ƴan ta'addan da manyan bindigogin a tilare da kuma jiragen yaki bayanai sun nuna cewa an yi wa ƴan ta'addan barna nesa ba kusa ba
bombarded the terrorists
to na tambayi Kanar Timothy Antiga ko yaya girman wannan barna take
battle damage assessment is ongoing
yace ko da yake har yanzu ana kan tantance irin hasarar da aka tafka musu ka san jeje ne aka kai wannan farmaki amma kawai yanzu bayanan sirri da aka tattaro da na'urori na nuna cewa an kasara sansanin na ISWAP nesa ba kusa ba
ISWAP has sustained substantial casualties and destruction of their infrastructure
dindar da kalin tafkin Chadin tace za ta ci gaba da bude wuta akan ƴan ta'addan baji ba gani amma kuma duk wanda ya ajiye makami ya mika wuya tare da yin saranda to za a karbi tubansa a cewar wani mai sharhi kan sha'anin tsaro a yankin tafkin Chadin Dr. Abubakar Muhammad Sani
wato wannan nasara da multinational joint task force suka samu akan ƴan boko haram da ISWAP a wannan tsibiri na Lake Chadi zai tarwatsa duk wani shirye-shirye na ƴan boko haram musamman dan a wannan guri ne a wannan sansani suke haduwa suke kullace-kullace an samu wato to tsari mai kyau wato daga ɗan artillery na Najeriya kuma da ɗan jirgin sama daga Kamaru.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Mayo Saba a jamhuriyar Kamaru.
A gaishe da Hassan Maina Kaina, bisa ga sojan gona da Muhammad Tukur Usman Yawuri wanda ake kira da Malam Angwa yayi na zama wakilin muryar Amurka, an samu kungiyoyin da suke Allah wadai da wannan aika-aikar tare da daukar wasu matakai a kansa. Daga Kebbi, Muhammad Nasir ya aika mana da wannan rahoton.
Kungiyar ƴan jarida ta Najeriya kungiya ce wadda daga cikin ayyukanta tana tabbatar da aikin jaridanci na ta bisa ka'ida kuma bisa doka. Kungiyar Reshen Jihar Kebbi ta ce tana yaki da masu aikata sojan gona domin zubar da kimar kungiyar, sannan kuma ta ce ta karɓi rahoton Malam Ango wanda ya sojan gona na wakilin muryar Amurka. Aliyu Jajirma shine shugaban kungiyar a jihar Kebbi.
So da yawa irin masu shiga burtun nan ko kuma ce sojan haya ko kuma shiga burtun ta cewa to mu muna tabbatar muku da cewa mu mun ki irin wayannan mutanen da ke shiga burtun su ce su yi aiki. Saka wannan dai wanda abin ke sun da yawa wuri a wuri, to insha Allah za mu special zama mu hito da matsayin da za mu ɗauka duk kuma za mu muku bayani a kai shi.
Ita ma kungiyar muryar talaka ta ƙasa wanda wasu lokuta Malam Ango yana kirarin zama wakilin kungiyar, ta ce ta fitar da hannun Malam Ango daga zama wakilin kungiyar bisa ga wannan aika-aikar da kuma wasu dalilai da sakataren kungiyar na ƙasa ya bayyana.
Suna na Kwamarar Bishi Dauda Sabo Unguwa Katsina, sakatare jana na kungiyar muryar talaka ta ƙasa. Shi wannan bawan Allah wanda ake yake kirari cewa shi ma'aikaci ne amma na jabu na sashen wata namar Amurka, magana gaskiya mun bincika baki ɗaya amma jihar Kebbi shi ba ɗan kungiyar muryar talaka ba ne ba, saboda na ɗaya da form ɗin da ya kamata ce yana da shi a matsayin shi na ɗan kungiya, na biyu kuma bai da shaida kati ta zama ɗan kungiya, na uku kuma bai ma halarta kwata-kwata tarukan kungiya. Saboda haka nan take muka fitar da sanarwa inda muka nisanta kungiyar muryar talaka daga shi wannan bawan Allah, domin al'umma su sani cewa kungiyar muryar talaka ba ta da wani alaka da shi wannan mutum wanda wannan ainihin aiki jabu ko kuma a ce sojan gona na wakilcin sashen wata na muryar Amurka.
To ko mai rundunar ƴan sanda ta jihar Kebbi za ta ce akan wannan batun? DSP Nafi'u Abubakar shi ne kakakin rundunar.
To so far gaskiya ban da labari, sai dai ni zan tunci DPO dai in ji ko akwai wani abu ya wuce sai insha Allah.
Idan dai ba manta ba, Malam Ango ya yi kirarin cewa yana aikiwa sashen Hausa na muryar Amurka rahotanni, inda yake neman jama'a su bashi kuɗi domin ya aika rahoton su, wanda kuma yaudara ce yake yi wa jama'a. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
A gaida da Muhammad Nasir, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:69 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a kodayaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba
da dan gari. Shiri ne da sashen hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulla da su.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin nan mai farin jini wadda aka yi wa suna da dangari. Shirin haɗin gwiwar sashen Hausa na muryar Amurka tare da tashan Alpha Radio 104.9 da ke garin Kumashi. Sunana Abdulmugis ED Kotoko. A cikin shirinmu na yau na samu damar tattaunawa tare da mai martaba Alhaji Ahmed Tijani, sarkin zangon garin Ejisu, inda ya koro mana don takaitaccen tarihi yadda aka samar da zangon garin Ejisu.
Sunana Alhaji Ahmed Tijani, sarkin zangon Ejisu kuma sakatare na sarakunan zango na Ashanti region, kama da Konongo, Dumasi, Ejura. Ashanti region dai baki daya tattaran sarakan zangon nai, ni ne sakatare. Zangon Ejisu na da dogon tarihi. Zangon Ejisu na ɗaya daga cikin zangonnai na ƙasar Ghana da Yajima, don kakanni na sun zo garin nan sun ise Nanaya Santuwa. Akalla mutuwan Nanaya Santuwa yau muna da shekara 102 da tabar duniya. Kenan zangon Gesu ya samu usuli sama da kusan shekara 140 zuwa 150. Kakanninmu Hausawa su ne waɗanda suka zo suka kafa zangon ejusu sun shigo nan ba kowa daga kasantin jusu kakannin mu suka zo suka iske a bisa al'ada an ka shiga gari sai ka kai kanka ka nuna mu me gari kace ina sha'awan zama garin ka kaza in ya amince ma sai aka amince da su aka zo aka nuna musu wuri suka yi kaka gida suka yada zango sai sa kakannin mu sun san gobe jibi za a tafi kenan dalilin gine-ginen dakunan laka da sauran sai sa ba wani kabila ba wani yare da kakannin mu suka iske a sai dai a zuwa iske su baya ga asanti da kakannin mu suka iske
a wancan lokacin nan wani sana'o'i kakannin mu aka san su da shi
nan garin sana'a tutur da aka sani da kakanni na suka zo da shi shine sana'ar fawa sai sa karkaran kauyukan gesun ga duka ba inda ubannin mu ba su sani ba don an mai yanka nan lokacin ma mu muna yara mun tashi mun gani akwai tasha nan fulanawa na koro shanu sama da 100 akwai kuma shanun jirgi yana nan masu manyan kafu cikin jirgi ake sawa sai sa na ake yanka akwai masu daukar nama su je wani su je kwasu a siyanin funga shi kauyen nan duka ba inda iyayen ba sani
ba ko akwai wani take da aka yi mazangon nan
a gashin gaskiya ban yace maka ga taken da aka yi mazango shi dai kirarin da ake mazango ne garin ya santuwa shi sa in ka fita kuma shi inda ka je duka in ka ce gesu shi a ci a garin ya santuwa take da ni na sani kenan
sai dai mai wata ba Alhaji Ahmed Tijani sarkin zangon gesu ya ci shi da fadawansa na alfahari ne da nana ya santuwa dai tarihi ya nuna cewa mace ce mai kamar maza wadda ta shugabanci maza yayin da asanti suka je yaki tare da turawa a lokacin da turawa suka shigo Gold Coast sayan bayi
na iya buga kirji ma ce kuma shi na karkashin gesu tunda nana ya santo ta taka rawan gani cikin neman daula na asanti to mu ma muna da wasu ɗan gesu da suka taka rawan gani cikin daula na mulki na dangon Ashanti ciki akwai marigayi babana Amadu Baba Allah ji gansa da rahama akwai kuma babana Garba to shi ana ce mai Garba Hausa yana ɗaya daga cikin waɗanda Kwame Nkrumah ya kura da su Amadu Baba da su Alfala dan da dai ire-irensu wannan lokaci guda-guda to lokacin sai shi Garba Hausa shine sarkin fawa shi baban shi na sarkin zango shine baban shi shine kakana
to sai dai na ne ni sani gun basarakin kuma sohun dan jarida ko zai iya gaya mana abin da yasa aka kori wasu Hausawa suka koma kasar Najeriya ga dai abin da yake cewa game da wannan tambaya da na yi masa
tarihin da muka ji shine da Nkrumah ya hau mulki kafin ya hau mulki lokacin shi wanga party na MPP na Northern Congress Party karfi shi Hausawa ne da mutan Tudu sai sa sai Kwame Nkrumah kuma na ganin ainihin Hausawa da ke nan Ashanti da kewayensa ba lalle Hausawa ba don ciki akwai marigayi baban sarkin Musa mai rasuwa sarki Abdulrahman Kwame Nkrumah ke ganin in ba da su ba da UP ba su samu gindi ba don su ne 'yan tsagera sai sa da yake neman ya yi mulki bayan ya samu kujera sai yana ganin mulkin shi bai yi shi ya kauda wayanga mutane kauda su ne kuma a to ku ba yan gana ba ne sai sa kowa ya san inda dare ya mai lokacin ma da ya kura shi babana Allah ya jikara Ahmadu Baba yana kan sarautan zangon kuma shi ya kwace da karfi bayan sun je Erza sun ana nan ayyama da yake na da sauran hayi karagar mulki shi dawo shi Ahmadu Baba ya kuma zo ya hau sarautan kuma shi ya yi shekara 2 Allah ya karbi ran shi
bari mu saki dawowa fannin matsaloli ko kalubale da kuke fuskanta a wannan
zango mu kusan kaman kowane zango muna da abu daya biyu uku da ya zama kalubale da yake mu kan ba mu hango wannan ba daya jahilci ko rashin ilimi na biyu lamari na kiwon lafiya na uku ban fadi suna ba talauci kowani zango nike nishi ba lalle zango in ji su kawai ba maimakon a hada kai a yaki wayanga annoba ayo annoba ne sai mu zo muna gujiru tsoma kuma wannan kalubalen yana gidan kowa yana dakin kowa don koya ka kai da ilimi cikin gidanka akwai jahili koya ka kai da arziki cikin gidanka akwai talaka koya ka kai da koshin lafiya cikin gidanka akwai marasa lafiya misali yau zango gesu babu da clinic babu takikan makaranta ma mai kyau
kai ana ka fannin wani yunkuri kai na ganin cewa ka ilmantar da na kasa da kai
yanzu haka akwai ni makaranta da muke ginawa cikin harabin masallaci juma'a mu muke dan fama ce shi kuma MP amma a hukumance muna da wani Ajisu Islamic School Zango Development Fund sun zo sun agaza ma wannan makaranta so fa da hukuma ta shigo kenan muna da mutum kaman Dr. Mustafa Ahmed tsohon minista lokacin gwamnatin Professor Evans Atamas kuma akwai kanin shi lawyer Musa Ahmed suna taimakawa gurgudu
na tambayi Alhaji Ahmed Tijani sarkin zangon Ajisu ko yana samun wasu korafe-korafe da wasu Hausawa ke yi na cewa ana ce musu su ba yan kasar Ghana bane ga abinda yake cewa
na tuna lokacin da nake broadcasting nazo zan shiga outer reception she security sojan da ke nan muka yi ci sai ce oh ci na na da karfi na ce ina kafe na ce ni jika ne na ya santura daga Jisu sai ce ni wani iri ne ni a santuna shi ce ni ba Hausa ne sai ce da ni ai ba Hausa Ghana sai na ce a bai san tarihi bane don Hausa ya zo Ghana sama da shekara 500 kuma Hausa suka zo suka yi yaki Ghana ya zama Ghana in ka zo daular Ashanti farkon secretary ko magatakardan ayyuke Hausa ne to ya wani zai zo ya zauna bayan shi ma aka shi kakan shi ya zo ya ce maka wai kai ba dan Ghana bane to shikenan su gwada inda ka fito
to da mama sauraro duka anan na kawo karshen hira na tare da Alhaji Ahmed Tijani sarkin zangon Ajisu amadadin sashen Hausa na muryan Amurka tare da Alfa Radio 104.9 dake garin Kumashi ni ne naku Abdul Mugis AD kwatako nake cewa sai kuma wani sabon jikon idan Allah ya kai mu
da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaice
bayan shafa kusan rabin karni a fagen siyasa Amurka a jihar Hamis da daddare Joe Biden ya amince da zama dan takarar shugaban kasar Amurka a zaben 3 ga watan Nuwamba ya gaya Amurka lokaci yayi da za a kawar da shugaban kasa Donald Trump bayan yayi wa'adi daya a fadar White House ina alfahari da zama dan jam'iyyar Democrat kuma ina alfahari in jagoranci jam'iyyar zuwa babban zaben kasa kana wannan wata babbar girmamawa ce na amince da yi wannan takara ta shugaban kasa Amurka a jihar Alhamis shugaban Amurka Donald Trump ya jagoranci tawagar sake neman zaben sa zuwa garin Old Forge na jihar Pennsylvania garin da nisan shi bai kai kilomita 9 zuwa mahaifar Joe Biden ba sa'o'i kafin Biden a hukumance ya amince ya zama dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar Democrat ziyarar ta Trump zuwa jihar da ake fafatawa ta zo ne a daidai lokacin da kuri'un jin ra'ayoyin jama'a ya nuna a baya-bayan nan yana bayan Biden Trump yana ta gudanar da yakin neman zaɓe a jihohi da dama da za a fafata sosai da kuma gudanar da tarukan manema labarai a cikin makon da ake ta maganar Biden a fagen siyasa a jihar Alhamis aka kama tsohon mai bawa shugaba Donald Trump shawara Stephen Bannon da wasu makusantansa uku akan tuhume-tuhumen damfarar mutane dubban daloli da waɗansu suka ba da gudunmuwa don gina wani bangaren katanga a kan iyakar Mexico da Amurka
masu yanzu a namiji a ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an zama kaɗan da hantsi za ku je su abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin wanda zai zo mu kai tsaye daga ofishinmu na Abuja Najeriya za kuma yi zarta baka mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na VOA Hausa da cikin da mashafin mu na Facebook yanzu a madadin Muhammad Hatta zuwa balle da yasa na gabatar da shirin da kuma su ba shirin video ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Phil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa sai wani jiƙwa. Assalamu alaikum.